وانا جريان وانا جريان وانا جريان دا اچه قربة من جنازة الله
وانا جريان
باي كاي غبس دنسا وا
وانا جريان
باي چانجا جا اسونا وا
وانا جريان
باي كاي اري وحالي وا
Adalla to masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban a wannan makon shirin ya mayar da hankali kan bikin Christmas da mabiya addinin Krista ke gudanarwa a duk ranar 25 na watan Disamba kowace shekara Anan ana bikin a lokacin tsananin sanyi sabanin yanayin zafi a Afirka kuma duk da cewa addinin Krista ya samo asali daga Turai sai dai ba kasafai jama'a suka damu da zuwa wuraren ibada a ranar ba haka zalika an fi mayar da hankali kan kayan zaki a yayin bikin sabanin yanda a nahiyar mu ta Afirka soyayyen nama da sauran nau'ukan abincin gargajiya aka fi ci a lokacin bikin shi yasa ga 'yan Afirka da ke rayuwa a sassan na Turai lokaci ne na kadaici
totally different from Africa most of the families they celebrate quietly in their homes
gaskiya ba a ma kamanta Christmas na gida da nan Jamus nan iyali ke bikin su cikin gidansu su kadai
There's this Christmas market, which really provides a real good recreational opportunity.
Inda babu yadda zan yi, ina mai da hankali wajen sada zumunci, inda muke haduwa da abokai muna cin kasuwar Kirsimeti kullum, mu je mu ci abinci muna hira. Ga kuma barasa ta gargajiya, abin da ke burge ni da bikin a Turai kenan.
Kuma dai naji sun ce wai suna yin Christmas din ranar 24 so ya zuba mun dai irin abun mamaki da Nigeria ne da yanzu kan ana shirye-shirye za a yi cincin yau doya nama a dafa su tumatir su waye
to bakwar mu a cikin shirin na wannan makon Alice Dado uwar gidan jakadan Nigeria a Jamus wato Dr. Yakubu A Dado ta zauna da muryar Amurka a yayin da take shirye-shiryen karban bakin da za su zo liyafar cin abincin da jakadan ya shirya albarkacin bikin na Christmas
rana ne dai za mu bar gidanmu a bude yake ba kowa da zai zo akwai abinci akwai nama akwai cincin yanda ake yi a Najeriya haka muke son mu yi shi don muna son Najeriyans su ke nan ba ma son su missing Christmas da ake yi don muna son mu dauka Christmas na Najeriya mu kawo shi
To sai a biyo mu don jin jikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla to masu iya magana na cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi a yayin da shirye-shiryen gudanar da bikin na Christmas suka yi nisa madan Alice wanda wannan shine karan farko da take bikin a Jamus ta yi tsokaci a game da yadda suka shirya tarbar ranar
ana shirye-shirye za a yi cincin yau doya nama a dafa su tumatir su waye a share gidan ka ranar 24 dan ranar 25 din rana ne da za a je church in aka je church an dawo sai mutane za su zo gida abokane da yanwane za a zo a visit dinka ka ba su abinci su ci ka ba su nama amma nan garin kuma inaji sun ce wai suna yin Christmas din ranar 24 so ya zuba mun dai irin abun mamaki
Lokaci ne kamar yadda aka ji a farkon shirin da 'yan Afirka da basu samu dama zuwa gida ba ke cike da kewa.
My name is Grace Ruth Ngoisa. I'm a Cameroonian. During Christmas in Germany is totally different from Africa.
Ni yar kamar ce. Gaskiya ba a ma kamanta Christmas na gida da nan Jamus. Nan iyali ke bikin su cikin gidansu su kadai. Dan ko ka fita zaka ga titi fayau ba kowa ga kuma sanyi na fitar hankali.
Yeah, the weather is first of all very cold.
To a sakamakon hakan ne jakadan ya bude kofarsa ga duk 'yan Najeriya da ke sha'awar zuwa gidan don raya wannan ranar kamar yadda mai ɗakin sa ta shaida.
Ranar Christmas muna son 'yan Najeriya da suke Frankfurt, muna son kar su yi kewan gida, muna son su zo ranar, su zo su mu yi Christmas tare da su, so that in suka zo su san wai akwai Christmas na Najeriya a nan Frankfurt. Kashina kamuna sake nan jana Kashina kamuna yana Kashina
kamuna shagulgulan bikin Christmas a kasashen mu na Africa sun ci gaba da jan hankulan turawa da dama kamar Herr Thomas Blauden da ke da burin zuwa Afirka don gane ma idanunsa yanda ake bikin.
Ich würde eines Tages gerne Weihnachten in Afrika erleben, die lebendigen Traditionen zu sehen.
Na da burin wata ran na je na yi Christmas a nahiyar Afirka don na ga yadda ake gudanar da bikin a can. Na ji ma ina jin labarin yadda ake shagalin daban da nan Jamus.
Herzlichkeit der Menschen zu spüren und auf eine einzigartige Weise zu feiern.
Kafin da mu yi sallama, Madam Alice ta yi kira ga 'yan Najeriya da ke fadin Turai a game da mahimmancin amfani da wannan ranar don ganin sun kare mutunci da ma kimar kasar a duk inda suka samu kansu.
Yanzu tunda shike mun ce Christmas lokacin soyayya ne tsakanin mu da yan wane da abokane, ina son su yi zaman lafiya da mutane. Don mun san Nigerians ko ina suke, kowa ya san su da zaman lafiya, kowa ya san su da kwazon aiki. Yanda sun bar gida sun zo nan, bari hasken da suka zo daga Nigeria da shi ya nuna ko ina suke. I want to appreciate every Nigerian living here in Frankfurt. This is an opportunity for us to spread the love of Christmas because it's a time of celebration. And I pray that as we're here, people will know us. They will see the love of Christ in us because we all know that Christ has come to stay. Christ is the reason why we're celebrating Christmas. Bari duk duniya gabaki daya su ga wannan soyayyen da muke da shi a zuciyarmu.
Madalla, to ma sauraronmu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramutu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.